These are the results. Candidate number one, Dan Onyem Ejiofor. He had 71,996.
Tabbataccen sakamakon zaɓe kenan wanda mataimakin kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa Dr. Serbo Kirsu ya sanar. Ya ce Dr. Bani ya samu ƙuri 118,210 wato kashi 61.47 cikin 100 yayin da ɗan takara mafi kusa da shi Kennedy Ejiofor ya samu ƙuri 71,996 wato kashi 37.41 cikin 100. Dr. Afriya Yakutu wanda ya zo na uku ya samu ƙuri'u 1,459 sai Adamu ya samu ƙuri'u 731 don haka an zaɓi Dr. Mahmudu Bawumia a matsayin ɗan takarar jam'iyyar da zai tsaya takara a 2024. Da yake jawabi ga dubban magoya baya bayan sauran abokan takararsa sun yi jawaban mubaya'a a gare shi a wajen wani gangami da aka shirya filin wasa na Accra domin kaddamar da shi a matsayin ɗan takarar jam'iyyar. Dr. Bawumia ya ce an samu shakku kan nasarar da ya samu sakamakon zazzafar farfagandar da ake yi wa jam'iyyar NPP da ke cewa na ƙabilanci ne, inda ya jaddada nasarar da ya samu cewa za ta kauda wannan farfagandar.
Some others were skeptical about my chances, and others confidently dismissed the possibility of the FDP electing a candidate from the northern part of the country.
Wasu manazarta sun nuna shakku kan samun dama ta. Wasu kuma kai tsaye suka yi watsi da yiwuwar jam'iyyar NPP za ta zaɓi ɗan takara daga yankin arewacin ƙasar nan. A fili sun yi kuskuren fahimtar ra'ayin jam'iyyar ta mazan jiya da nashin ƙabilanci ko yanki. Ya ce ga maza da mata namu na zango da ke warwatse a yankuna 18 na Ghana, ina gaya muku cewa a cikin jam'iyyar NPP za mu iya kaiwa sama. Ina gayyatar ku da ku kasance tare da mu a cikin wannan tafiya mai yiwuwa. Wasu magoya bayan jam'iyyar sun bayyana wa muryar Amurka murnarsu, musamman da ɗan takarar ya kasance musulmi kuma ɗan arewa. Alhaji Abdulaziz Haruna Futa shine coordinator nasara wato mukamin da ke kula da al'amuran 'yan zango da arewacin Ghana na jam'iyyar ya ce,
ina cikin masu jin daɗi sosai saboda kungiyarmu na NPP ga ba musulmi da ya taɓa zama flag bearer party. Yau Allah ya sa dan wani musulmi ɗan zango ɗan arewa shi ke rike da tutar NPP yau. Wallahi ina cikin masu jin daɗi.
Sai yanzu saboda yana musulmi ko dai ka saboda kana ganin ya iya yi da liver sai sa kuke bayan
al-muslim awul muslim. Sai sa nan stoma da shi. In ba haka nan ba, in da ka compense da waɗanda suka contest da shi, har ma da John Mahama ya fi su duka yi. Ya san kan aiki.
Kana ganin ya yaja da John Mahama.
Ya ci John Mahama ba ja ba ba. John Mahama ma bai kusa da shi. Doctor, shi dai sa ki gane.
Oh, Bawumia dai shi dai deliver muna mu breke. Wala, without Bawumia ba mai mu breke. Alhamdulillah, mun gode ma Allah.
Shugaban ƙasa Nana Akufo-Addo a ɗan gajeren jawabin da yi ya bayyana ƙwarin gwiwarsa kan Dr. Bawumia cewa zai iya haɗa kan jam'iyyar tare da taimakon sauran 'yan takarar uku domin samun nasara kan John Mahama na jam'iyyar NDC a zaɓen 2024. Idris Abdullahi Babu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.